This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe. A yau Alhamis 1 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Amurka ta ƙara zarga ƙarin takunkumi akan gwamnatin sojin Myanmar. Gwamnatin Paris ta wato ko Iran ta ce ta gano waɗanda suka kai tagwayen hare-haren kunar bakin wake da aka kai birnin Karman. A ranar Laraba da karan Amurka suka ce sun kai harin da ya lalata wani wurin kaddamar da makami mai linzami na Houthi.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta sake gayyatar manyan shugabannin tsaron kasar a mako mai zuwa domin tattaunawa tare da samar da mafita akan matsalar rashin tsaro da ta addabi kasar.
Najeriya tana da iko da yanayi da karfin jami'an tsaro wanda za ta iya magance wannan matsala cikin kwana 28. An cika a kai wata 6 akalla da kashi 65 ko 70 ko 75 cikin 100 zuwa 80. Kun amna nake faɗa shine kinyi ake yi ba wai kasawa akai ba.
Dr. Yahuza Ahmed Getsa kenan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan za ku ji yadda 'yan Nijar ke ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi game da sanarwar janye kasar daga kungiyar ECOWAS ko CDAO da hukumomin kasar suka yi. Bayan haka za mu kawo muku shirin domin iyali wanda ya tattauna akan yadda ya kamata gwamnati ta karfafa gwiwar mata masu sana'a a kasar Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga labaran duniyar mai karantawa Hawwa Sharif. Amurka ta ƙara zarga ƙarin takunkumi kan gwamnatin sojin Myanmar. Shekaru uku bayan sojin sun kifar da gwamnatin ƙasar a wani juyin mulki na ranar 1 ga watan Fabrairu na shekarar 2021 da wasu mutane da ɓangarori hudu da ke da alaƙa da gwamnatin. Ma'aikatar cikin gidan Amurka ta ce matakin na baya-bayan nan zai datsi hanyoyin samun kuɗin shigar da ke tallafa a gwamnatin sojin, taka talakawan ƙasar da masu taimaka mata da kayan aikin ƙera makami a ƙasar ta Myanmar ko Burma kamar yadda aka santa. A jiya Laraba ne ofishin Baitul Malam Amurka ya bayyana akaba takunkuman akan rukunin kamfanin Chiwei Pio da mai kamfanin Taiwan Zhou da mai ɗakin shi da manyan 'ya'yan shi biyu. An kuma bayyana aza takunkumin akan wani kamfanin dakon kaya ta ruwa da ke Myanmar mai suna Five Star Line. An dai ce ɓangarorin biyu na da alaƙa da kamfanin kula da tattalin arziki na Myanmar, Myanmar Economic Holding Company Limited ko kuma MEHL, da shugabannin sojin ƙasar biyu, sojin Burmese da kuma Tatmadaw ke tafiyar da su. Tuni Tatmadaw ɗin ta yi dumu-dumu a harkokin kasuwancin da ke samar mata da kuɗaɗe na kanta. Gwamnatin Paris ko Iran ta ce ta gano waɗanda suka kai tagwayen hare-haren kunar bakin wake da aka kai birnin Karman a ƙarshen watan jiya ga mayakan ƙabilar Tajik na jihar Musuluncin yankin Khorasan, da ƙwararru suka ce ba su da wani yawan azo a gani idan aka dubi adadinsu, amma kuma suna taka muhimmiyar rawa a ayyukan soji na ƙungiyar. Ɓangaren masu fafutukan ƙasar Musuluncin na ISK mai mazauni a Afghanistan sun ɗauki alhakin kai harin na ran uku ga watan Janairu da ya kashe akalla mutane 95 da ke halartar wani taron tunawa da mutuwar shugaban dakarun juyujuya halin Kurdawa Qasem Soleimani, wanda wani harin jirgin Amurka mara matuƙi ya kashe a ƙasar Iraki a watan Janairu shekarar 2020. Kwana guda bayan kai harin na birnin Karman, manyan jami'an ƙasar ta Iran da suka hada da shugaba Ibrahim Raisi da babban kwamandan IRGC Hussein Salami sun ce Isra'ila da Amurka ne suka shirya kai harin ba tare da bayar da wata hujja ba. To sai dai bayan mako guda ma'aikatar leƙen asirin Iran ɗin ta faɗa cikin wata sanarwa cewa ɗaya daga cikin 'yan harin ƙunar baƙin waken ɗan ƙasar asalin Tajikistan ne wanda ya samu horo a wani sansanin mayakan ISK da ke Afghanistan, inda ya shiga Iran ɗin taɓa rauniyar hanya a yankin kudu maso gabashi na kan iyakar ƙasar. A ranar Laraba ne dakaran Amurka suka ce sun kai harin da ya lalata wani wurin ƙaddamar da harin makami mai linzami na Houthi da ke Yemen a daidai lokacin da suke shirye-shiryen ƙaddamar da shi. Dakaran Amurka sun sanar cikin wata sanarwa cewa sun lura ne da tabbataccen barazanar da hakan ke da shi ga jiragen saman Amurka. Harin da aka kai wajen ƙaddamar da makami mai linzamin ya zo ne sa'o'i bayan da mayakan Houthi suka bayyana kai hare-haren makami mai linzami akan wani jirgin yakin ruwan Amurka akan ruwan Bahar Maliya, suka kuma ce za su ci gaba da shammatar targon Amurka da Birtaniya. Bangaren tsakiya na dakarun ya ce USS Gravely ya harba wani jirgin yaƙi makami mai linzami da dakarun na Houthi masu samun goyon bayan Iran suka cillo daga Yemen. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu leƙa bangaren rahotanninmu. Majalisar Dattawan Najeriya ta sake karawa kanta hutun mako guda domin shirya zama na musamman da shugabannin hukumomin tsaron kasar sakamakon taɓarɓarewar sha'anin tsaro a kasar baki ɗaya. Ƙwararre a fannin tsaro da ma wasu jigajigai a kasar sun yi nazari akan wannan batu, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta haɗa mana.
Majalisar Dattawa ta sake gayyatar daukacin jami'an tsaron kasar ne a mako mai zuwa domin tattaunawa tare da samar da mafita kan matsalar rashin tsaro da ta addabi kasar kuma ta ƙicinyewa. Matsalar rashin tsaron dai wani babban batu ne da aka dade ana tattauna shi a zauren majalisar, inda 'yan majalisar suka bayyana damuwarsu kan yadda kashe-kashe, 'yan fashi da makami, sace-sacen mutane don karɓan kuɗin fansa da duba da yadda aka ma kashe waɗanda aka biya kuɗin fansa kansu, da kuma kashe wasu shugabannin gargajiya biyu da sace ɗaliban makaranta a jihar Ekiti, da duk wani nau'i na laifuka a faɗin ƙasar ciki har da babban birnin tarayya. Sanata mai wakiltar Nasarawa ta Yamma Ahmed Aliyu Wadada ya yi ƙarin bayani.
Tun kafin mu je hutu mun riga mun yi yarjejeniya saboda yanayin da ƙasa ta samu kanta na rashin tsaro da sace-sacen mutane da kashe-kashe, cewa za mu kirawo shugabannin ƙungiyoyin tsaro su zo su yi mana bayani. Amma daga time ɗin da muka fara hutu zuwa yau yanayin ma sai ta ƙaru, ta taɓarɓare, ta fi jiya lalacewa. Shi yasa yau muka yi yarjejeniya muka yarda cewa ɗaya daga cikin ranakun sati mai zuwa za mu yi kiran shugabannin ƙungiyoyin tsaro su zo su yi mana bayani.
Za mu tattauna da su a bayyana jama'a ne ko
a cikin sirri dai? In dai ba sirri ba, ai akwai abin da ba za su iya faɗi ba. Mu ma akwai abin da sun faɗi mana ba daman mu faɗi saboda yanayin tsaro, amma yawanci abin da za su faɗi mana za mu faɗi maku saboda 'yan ƙasa su gane.
To sai dai ƙwararre a fannin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getsu ya fitali ne da wannan yunkuri da majalisa ta ce za ta yi.
Na ɗauki wannan kira da majalisar ƙasa take yi wa shugabannin hukumomin tsaro a matsayin abin nan da ake cewa tabarmar kunya da hauka ake naɗe ta. Najeriya tana da iko da yanayi da ƙarfin jami'an tsaro wanda za ta iya magance wannan matsala cikin kwana 28. An cika a kai wata 6, aƙalla da kashi 65 ko 70 ko 75 cikin 100 zuwa 80. To duk abin da kace ka ci ƙarfin shi, ka samu abin da ake cewa to 70, 65, 75 har 80, ai ko makaranta ne ka ci jarabawa. Kul abin da nake faɗa shine kinyi ake yi ba wai kasawa akai ba.
Amma ga mataimakin jami'in mu'amala da baƙi na ƙungiyar Human Rights Network, Nura Mukhtar Tsanya, ya nuna takaicinsa ne tare da ba shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu shawara.
Ni abin da na fashinta gaskiyar lamari, jami'an tsaron da muke da su irin su 'yan sanda ƙwararru ne, haka sojojin mu ƙwararru ne, haka sauran jami'an tsaron mu na farin kaya irin su DSS ƙwararru ne mu mun sani. To amma ya ake yi ake samun wannan matsala? Shine abin da bamu sani ba, kuma muke tambaye su meye mafita. Ko waɗanda suka dace a sa a gurin ne ba a sawa, ko kuma akwai wani lauje cikin naɗi wanda Allah ne masani? To gaskiya ni abin da nake kira ga shugaban ƙasa, idan da hali duk wanda ya sa aiki in bai masa yadda ya kamata ba, kawai a cige shi a canza shi a sa wanda ya dace, da har aka yi gagaci.
Jami'an tsaron da ake sa ran bayanansu a gaban majalisar sun haɗa ne da mai ba shugaban ƙasa shawara a harkar tsaro Nuhu Ribadu da sauransu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
A jiya Laraba ne shugaba Vladimir Putin na Rasha ya sha alwashin fatattakar dakarun Ukraine domin daƙile barazanar hare-haren da suke kaiwa ƙasar ta Rasha. A yan ganawar shi da 'yan fafutuka da ke gudanar da yakin neman zaben shi a zaben shugaban ƙasa da ke tafi a watan Maris da ake ganin ba makawa shine zai lashe shi. Da aka tambaye shi game da yakin da yake a Ukraine, shugaba Putin ya ce tabbas akwai buƙatar daƙile duk wata hanyar da dakarunsu za su bi domin ingiza ko kuma komawa baya nesa daga yankunan Rasha. Da yadda ƙasashen ƙetare ke samun sauƙin bi, suna samar musu da manyan makaman atilari masu cin dogon zango da jami'an Ukraine ɗin ke amfani da su wajen kai hari akan biranen Rasha da ke zaune lami lafiya. Ya ƙara da cewa abinda dakarun na Rasha ke yi kenan, wato iza ƙiyar maƙiya komawa inda suka fito. Ya ƙara da cewa wannan shine makasudin da ya sa dakarunsu ke sadaka da rayukansu domin su kare ƙasar haihuwarsu da kuma kare mutanensu. A ranar Laraba, shugabannin ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai biyar suka buƙaci makwabta da ƙawayensu da su haɗa hannu wajen samar da tallafin soji ga Ukraine, yayin da ministocin tsaron ƙasashen suke tafka muhawara kan hanyoyin duba yadda buƙatun makaman Ukraine ɗin yake. A cikin hubbasan nasu, shugabannin ƙasashen Czech Republic, Denmark, Estonia, Jamus da Netherlands sun kuma yi gargaɗin cewa tsaron tarayyar Turai ya rataye ne ga faɗan da aka fara shekaru biyu baya na mamayar da Rasha ta yi ma makwabciyarsu. Ƙasashen sun rubuta a mujallar Financial Times cewa samun damarsu ga ci gaba da tallafawa Ukraine a ci gaba da faɗan ƙwatar 'yancinta a yayin bazara da ma lokutan gaba abu ne da ya zama wajibi kuma abu ne da ya zama na yi ma kai a ƙasashen wato ga tsaron tarayyar Turai.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. Tun bayan da ƙasashen Nijar, Mali da Burkina Faso suka sanar da ficewa daga ƙungiyar ECOWAS ko CEDEAO, wasu 'yan Nijar sun yi murna da wannan mataki, yayin da wasu kuma suke gani halin matsin da ake ciki ne kawai zai ƙara muni sakamakon matakin. Wakilin muryar Amurka Yusuf Abdullahi na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Matakin ficewar jamhuriyar ta Nijar tare da kasar Mali da kuma kasar Burkina Faso daga kungiyar tarayyar tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka CEDEAO ko ECOWAS ya biyo bayan watanni 6 na zaman doya da manja tsakanin jamhuriyar ta Nijar da kungiyar ta ECOWAS, biyo bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli na shekarar 2023, matakin da ke ci gaba da samun mayar da martani tsakanin 'yan ƙasar Nijar.
Daga kungiya ne muka hita, yanzu abin da ya kamata a yi la'akari da shi bisa kan wai dokokin jayewai. Menene doka ta ce in wata ƙasa ko wasu ƙasashe sun ce za su jayewa? Kenan sai a diba kowa a diba haƙƙin shi, a hidda mashi haƙƙin shi, kuma kowa ya kama hanyar shi.
Wato ɓallewa daga CEDEAO yanzu ya zan kamar na dalili na juyin mulki ma. Ya zan wata kamar wata garaɓasa, hanya ce ta garaɓasa da aka buɗa na soja na su samu daman komowa bisa iko. Koda kai ba sita CEDEAO kaka so ba, koda kai iyaka kai kana son ka zo iko, ka san da idan kai juyin mulki kai ta CEDEAO ka kana cin nasara kana samun goyon baya. Kenan kaga CEDEAO gaba ɗayanta idan aka yi sakaki za ta wargaja.
Wannan matakin na ficewar waɗannan ƙasashen uku na yammacin Afirka daga ƙungiyar ta ECOWAS ya biyo bayan kusan shekaru 50 da kafuwar ƙungiyar.
Abu ne wanda yake ana iya a yi haƙuri, ba wani abu ne komunike ne an ka yi. Gwamnati cani shi nauyin ƙasa da nauyin duka makomar ƙasar ga tamu da al'ummarta, bisa nauyin wuyan cani suke, ya yi haƙuri a dawo bisa ga wannan mataki.
Ai, an riga yin gaba za ta shi ba. Wanda ga shigowa cikin IOS, marhaba. muna zaton ku ana samun ba a rasa ƙasa biyu uku hudu wanda za su biyo mu. Don da su mutanen ECOWAS sun san matsayin da Allah ya ba Niger da Mali da Burkina sun sani.
Yanzu dai ana iya cewa kungiyar ta sai da yau ko ECOWAS mai mambobi 15 da kuma al'ummomi fiye da miliyan 300 a baya ta rasa mambobinta uku. Duk da cewa kungiyar ta ECOWAS ta bayyana cewa a shirye take ta bi hanyoyin sulhu na ganin waɗannan ƙasashen uku sun dawo gida.
Madalla a gaida Yusuf Abdullahi da ya haɗa wannan rahoton. A tare shirin taskar VOA na talabijin na wannan makon don ganin wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka bai ba ku jama'a tambaya nike da minene duniya minene dadin duniya.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar sauran kasashen nahiyar Afirka, mata a ƙasar Ghana suna nuna hazaƙa sosai a fannin sana'a da neman abin kai, sai dai sun bayyana cewa sun ɗanɗana kuɗinsu a shekara da ta gabata. Wakiliyarmu Hawwa Abdul Karim ta nemi sanin matakan da suke gani gwamnatin ƙasar za ta iya ɗauka a wannan shekara domin inganta rayuwar iyali da ci gaban al'umma. Sai matan da suka haɗa da 'yan kasuwa Hannatu Mahmud da Samayya Zakariya da kuma wata jami'a da ke aiki a ofishin bada lasisin mota suka bayyana cewa
yanzu mata suna son makeup, dinki, fashion. Dunki kenan, fashion. Aha. Isa inda aka yi aka bude irin babban wuri haka, an zuba machines, akwai kwararru, a samu a employ mata without maybe ba wani huge amount of kudi ba kadan dai, iso ka samu kai ma, you should keep yourself busy. Cause in kai ka koyi wannan abu, in kai ka pass out, kai kuma ka je ka bude shago, ka employ wani.
Ayyuka dai kamar makeup
hakan, ga dinki.
Ga sunan dai.
Maybe government kuma ya ce ya sase, maybe in machines ne, in brushes and makeup ne, masifin kiso ne, you'd have to maybe pay something small, ka zo ka koyi. In kai ma ka pass, ka je ka bude shago, kai ma ka kawo wani. So wannan kadan-kadan na ya help a lot, ya bari a bari irin yawon banza, ana bin maza na kwana da su don ka samu wani abu kadan.
So su matan da ke kasuwa kuma fa su tududu jallinta bai wuce $10, $20, $50 ba. Ya da yi gwamnati ya taimaka musu.
Ya kamata government ya duba matan da suke da kokarin nema, ya iya ya ba su in form of loan da ba interest, an interest free loan. Bai ba interest free loan, which means ba interest
kan ba wani riba
kudin nan dai da da a baka kai aiki da shi, wani kuma an ya ba shi so in a form of kayan da suke sayarwa. Misali suna sayar da kayan shinkafa, mai, kayan konko, an ya ba su wannan kaya, shi a ba su yanda da su suna biyan shi in kada in daily ne, in weekly ne, saboda a karfafa jallin ya zauna. Aha, kuma ya kamata a waye mamata kansu, because kana zama abinda kake tunani. In mai shi ko in babar ya ga mahimmancin abinda yake yi ba, aka bar mata su san kaman su they are capable of everything, sun iya su yi komai da suke son su yi, in suka tashi suka tsaya sun iya su yi. Shi ne a inganta musu iliminsu. Aha. School ya zama balle Ghana, it's about reading. Me yasa ba introduce aikin hannu kuma cikin schools? Saboda ko dinki yo na iya yin dinki button because of one course in the Navy, a JHS. Yeah, isa in ka develop in da na develop interest ayo dinki nake yi
isa a science technical school sun
na adult school
sun na duka introduce
wani don kaman JHS ma suna wani abu kaman
vocational studies
haka ga home economics
home econs
the BDT BDT na kaman for mazane kai kai carpenter da shi
ma sa ma wayin suna yi. But I think in my JSS, mu ce ke general art ko science akwai wani vocation ciki a ce akwai wani abu da da dole ne
so that we continue from JHS
just to SS kai yayi kaman shede da kai home accounts kai
wannan particular aspect no it should cut across
isa ko ki science ma maybe dole ne ki koyi wani abu kaman pedicure manicure ko a ce ki koyi wani abu beauty wani anything about it
aikin offices ko yana ya choke without protocol baka san aiki isa alle zin kana school kaiya an gwada maka yanda ake meat pie cake kaya irin wannan pastries din nan ka kare in ka je yawo da CV in ka baka samu aiki ba
ka
ka kafa table kai
ko sai da sayarwa ma
abinci ne an sai a daily bread mutane na wuce
ba za ka rufa mu
kan kasi da shi ya kafa maybe ka baka samu aikin gwamnati
ya abar a fitar da wannan abu cikin hankalin mutane kaman dole she ka je aiki office dole abar mutane su san kaman abinda ka koyi duka office din ka ne wudi abinda kake yi duka shi ya kamata kai and wannan ma yana da ya taimaki gwamnati because ya reduce
pressure
to su kuma matan da ke cikin sana'an da kansu kuma fa wani hanya kuke ganin gwamnati zai taimaka ya improve sana'an ku
don yawa taxes
na kashe mu. We are dying
duba just yaushe ranar Monday na je ciye kai airport duty as at 2020 in Niger Clerk Higher Airport customs 150 cedis 450 500 cedis baka biya baka karbi kayan ka ba the taxes are too much they need to do something yayi too much
regen ga yes
yayi too much
regen ga kai
riba
riba wani riba na is not up to 80 cedis girl regen ga
so don't maybe ka samu rigan ga mudoke shi 150
ko 200 riban kai kenan fa
amma kudin duty na daga biya yafi kudin rigan ma
it's
true yana buy business kuma yana very difficult ba kudin
rigan so misali wish kaman kan dollars kin sai rigan na misali $50 ko
kodai kai ma $50 kaman na $10 ka sai amma da ka biya shipping da clearance ya kai $30 which is very bad. Very
it's a car said the car and kisani ba ma duka ne kina kawowa dai kare ba it's a kudin ki ya choke sannan in ba ki take ba kin yi ba ya ka wani lokaci kin yi clearance kin rage kayan saboda a sai it's a car zo kaga kaman aiki kake yi amma aikin bai ci gaba like kudin da kake sawa ba shi yake fitowa ba balle ma mu zo mu yi batun riba taxes in Ghana is choking Ghana taxes is killing us
ba mu cin dollars Ghana amma ka jira ka kace da kaya an ce maka dollar ya hau aba ina gaskiya nan ga custom ya ce maka dollar ya hau kuma ga ringa ba dollar muke ci ba she me she ce kaman tun da dai ka aiko kayan nan from chan either dollars kake she mu ce mobile money muke yi ko bank transfer nan kuma cedis muke aikawa don cedis muke cin garin ga ba dollars sai sai kaman ta su duba su yi wani abu airport suna kashe mu it's too much
it's like kind
of so shawara ta ku ba wa gwamnatin da matan ma duka da ke sana
gwamnati tax in ya rage tax like aiki mu ya yi mata kuma su rage cin kudin aiki kana aiki baka cin kudin sometimes it is tempting akwai abin da kake son kai abin da kake yi amma ya kamata aiki ya zauna in gindin aiki ya zauna to ana iya a ci komai daga ciki in ba haka ba kullun kai ta aiki da ba
wani na nan maybe yana sadda rigan gariban shi mudike shi 50 cedis cire bai gan abu ba ko abin ya fi 50 cedis amma ya kamata ya cire kudin actual rigan ya kare kan riba profit nan ko edoki ya sai meanwhile baka kai wurin ba isa muna sometimes muna yin certain things above our standards she da memu
to wani shawara za ku ba wa mata
matan mu mu dinga kama kanmu is very necessary kaka ce don kana neman aiki isa ka je a misusin ka a baka kudi ko ka samu wani position wurin aiki no kai ka je kai kanka ka je ka neme wurin dinki ka koyi dinki
kisu ba wani kudi suke karba ba amma inda kace lalle lalle aikin office kaga office in kuma kana import kaya ne maybe baka kana ganin kamar wani na aiko kaya from Turai kai kuma kana son kai the same thing but you've not met your target yet neme hanya Accra makwalla kin samu the same thing if it's even if it is a replica yana nan great ki duba wanda kudin ki dai kai ki sai ki sayar amma kaka yi beyond your standard kadan
to Allah sa ku cimma burin ku na ganin kun samu ingancin rayuwa da ci gaban iyali nan kuma za mu sallama da kawayen namu na kasar Ghana Hannatu Mahmud da Sumayya Zakari jami'a da ke aiki a ofishin bada lasisin mota da suka bakunci shirin sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana mu ji yadda aka shekara a kasar Kamaru muna godiya ta musamman ga wakilinmu Hawawu Abdulkarim da ta jagoranci tattaunawar sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya
To madalla a gaida Grace Alheri Abdu yanzu kuma ga wannan sakon
Tan hakika ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani ko wanne
shirin ilimi garkon dan adam shiri ne dake nazari akan hanyoyin inganta ilimi musamman ma dai a kasashen Najeriya da Niger da Ghana da Kamaru da Chadi da kuma sauran kasashen duniya sai ku kasance da muryar Amurka a ranakun Litinin a shirin mu na yamma domin sauraron shirin ilimi garkon dan adam wanda ni baban Jibrin kan shirya da kuma gabatar VOA duniya a tafin hannunku
tan hakika ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a
to madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice
To a takaice Maryam Amurka ta kara zargar karin takunkumi akan gwamnatin sojin Myanmar shekaru uku bayan sojojin kasar sun kifar da gwamnatin kasar a wani juyin mulki na ranar 1 ga watan Fabrairu shekarar 2021 da wasu mutane da bangare hudu da ke da alaka da gwamnatin. Ma'aikatar cikin gidan Amurka ta ce matakin na baya-bayan nan zai datsi hanyoyin samun kuɗin shigar da ke tallafa wa gwamnatin sojin tana taka talakawan kasar da masu taimaka mata da kayan aikin kera makamai a kasar ta Myanmar ko Burma kamar yadda aka santa. Gwamnatin Faransa ko Iran ta ce ta gano waɗanda suka kai tagwayen hare-haren ƙunar baƙin wake da aka kai ma birnin Kama a ƙarshen watan jiya ga mayakan ƙabilar Tajik na jihar musuluncin yankin Khorasan da ƙwararru suka ce ba su da wani yawan a zo a gani idan aka dubi adadinsu amma kuma suna taka muhimmiyar rawa a ayyukan soji na ƙungiyar. Bangaren masu fafutukan ƙasar musuluncin na ISK mai mazauni a Afghanistan sun dauki alhakin kai harin na ran uku ga watan Janairu da ya kashe akalla mutane 95 da ke halartar taron tunawa da mutuwar shugaban dakarun juyin juya halin Kurdawa Qasem Soleimani wanda wani jirgi mara matuki na Amurka ya kashe a Iraki a watan Janairun shekarar 2020. A ranar Laraba da karan Amurka suka ce sun kai harin da ya lalata wani wurin kaddamar da harin makami mai linzami na Houthi da ke Yemen a daidai lokacin da suke shirye-shiryen kaddamar da shi. Dakarun Amurkan sun sanar cikin wata sanarwa cewa sun lura ne da tabbatacciyar barazanar da hakan ke da shi ga jiragen saman Amurka. Harin da aka kai wajen kaddamar da makamai mai linzami ya zo ne sau'i bayan da mayakan Houthi suka bayyana kai hare-haren makamai masu linzami kan wani jirgin yakin ruwan Amurka akan ruwan Bahar Maliya suka kuma ce suna ci gaba da shamatar tarugun Amurkan da Birtaniya. A jiya Laraba shugaba Vladimir Putin na Rasha ya sha alwashin fatattakar dakarun Ukraine domin daƙile barazana kai hare-hare da suke kai wa ƙasar ta Rasha a yayin ganawar shi da 'yan fafutukar da ke gudanar da yakin neman zaben shi a zaben shugaban ƙasar da ke tafawa watan Maris da ake sa ran shugaba Putin din ba makawa zai lashe.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi za ku sake jin mu. A madadin Hawwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya hada shirin da bada umarni da ma injiniyanmu Mr. Charleston, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.